الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم مدساك سادوا وندرسي ناشرح لتاف حسن المسلم ونشيد درس منا ومشابيو كما ذا متاشي akan batun salati ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama bayan gaba tahiyya. Ya kawo siga guda biyu daga cikin sikogin da aka rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama na salati gare shi. Siga ta farko bayan ya ce as-salatu ala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam ba'da at-tashahhud, siga ta farko tana cewa Allahumma salli ala Muhammadin وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سيغا تبيو اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صلاتي على النبي صلى الله عليه وسلم باين تهيا wani abu ne da malamai suka yi sabani a kansa, batun wajabcinsa ko rashin wajabcinsa. Al-jumhur wato jama'a da dama daga cikin malamai sun tafi a kan rashin wajabcinsa, amma mustahabbi ne musamman a tahiyya ta biyu. Wasu kaɗan daga cikin malamai sun tafi a kan wajabcinsa, kuma mustahabbi suna cewa wajibi ne, kamar Imam Shafi'i. Shi yana ganin salati ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama a tahiyya ta ƙarshe, tahiyya ta ƙarshe a kowace sallah. Idan mai raka'a biyu ce daga tahiyya ta bayan raka'a ta biyu, idan mai raka'a ta hudu ta mai raka'a hudu ce tahiyya ta raka'a ta hudu, mai uku ce tahiyya ta raka'a ta uku. Yana cewa wajibi ne shi a gunsa. Akwai Ibn al-Bawwaz daga cikin Malikiyya, shi ma yana ganin wajibi ne, amma jumhur suna ganin mustahabbi ne. Abinda yasa suke cewa wajibi ne, suna cewa sai tahiyya ta ƙarshe wajibi ce, kuma duk abinda yake da alaƙa da ita ya kamata ya zama wajibi, tunda Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koyar da sahabbai su riƙa salati ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin tahiyya. Ya nuna kenan wannan tahiyyar tunda wajibi ce, to abinda duk aka koyar da su su faɗa a cikin wannan tahiyyar wajibi ne. Sannan suka ce Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa yayi da su ku ce kudu, kamar umarni ne ya ba su, don haka ya kamata ya zama cika wannan umarnin wajibi ne, ba mustahabbi ba. Sai dai malamai suna da ja akan waɗannan hujjoji, musamman ma hujjar ƙarshe, domin umarnin ya biyo bayan tambaya ne, me za mu ce ya Rasulullah, Annabi ya ce ku ce. Haka tambaya umarni idan ya zo bayan tambaya baya nuna wajibci, domin tambaya kai mai zan ce a cikin kaza ba zai nuna wajibi ba ne wannan faɗar da wannan umarnin da aka yi. Saboda al'amuru ba da istihbab, al'amuru ba da su'al, innama yadullu ala nadbi wa ala istihbab wa laysa ala wujub. Wannan fage ne mai faɗi kwarai da gaske da malamai suka yi rubuce-rubuce a kansa daga da masu goyon bayan cewa salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah wajibi ne, da waɗanda suke ganin ba wajibi ba ne. Akwai rubuce-rubuce da yawa da malamai suka yi, kamar daga ciki Qalqali Iyad a cikin littafin Ash-Shifa ya yi fasali a kan wannan batu, inda ya yi raddi ga Imam Shafi'i radiyallahu rahimahullahu ta'ala, raddi wanda yake mai tsauri kwarai da gaske, wanda hatta sa wani daga cikin malaman Shafi'iyya wanda ya zo daga baya-baya, Al-Allama Muhammad ibn Muhammad Al-Khaizari, je wani littafi sunan shi Zahrur Riyad, Zahrur Riyad fi raddi ma shanna'ahu al-qadi Riyad ala man awjaba as-salata ala al-bashir an-nadhir fi at-tashaghul al-akhir, ya yi mana martani akan wannan. Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala shi yana ganin wajibcin salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin tahiyya ta farko da ta biyu, wato har ma ya kara akan abin da Imam Shafi'i yake faɗa. Shi Imam Shafi'i cewa ta ƙarshe Sheikh Nasiruddin Al-Albani yana ganin wajibi ne a tahiyya ta farko da ta ƙarshe, to amma dai magana mafi ƙarfi ta fuskar dalili wanda nan ba mahallin mu tsaya mu yi ta tattauna ta bane, mahallin ta lokacin bayani akan masaili na fiqhu. Magana mafi inganci shi ne mustahabbi ne yin salati ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama, kuma ya ta'akkadu fi at-tashahhud al-akhir, ya ta'akkadu fi at-tashahhud al-akhir, to ya fi ƙarfi a tahiyya ta ƙarshe. Domin a tahiyya ta farko wasu malamai suna ganin ya abinda mutum zai zo da shi shine zuwa ƙarshen tashahhud din, wato ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. In ya faɗi haka ba sai ya ƙara gaba ba. Akwai hadisai da suka nuna kamar hadisin da Imam Ahmad ya rawaito da Ibn Khuzaima a cikin musannaf ɗinsa, a cikin sahihin littafinsa, hadisin Muhammad ibn Ishaq wanda ya rawaito shi daga hadisin Hudayfa ko Ibn Mas'ud, ya rawaito hadisin Ibn Mas'ud, hadisin Abdullah Ibn Mas'ud wanda ya rawaito cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance a tahiyya ta farko baya wuce wato ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasul abduhu wa rasuluhu, tahiyya ta farko baya wuce wannan sai ya miƙe sai. Haka ya zo a cikin hadisin Muhammad ibn Ishaq wanda ya rawaito shi ta hanyar Abdullahi dan Mas'ud, ta hanyar Abdullahi dan Mas'ud. Sheikh Nasiruddin Albani ya rawaita hadisin, amma ana hakika hadisin hasan ne, hadisi ne hasan. To wasu suna ganin wannan hadisi yana nuna rashin wajibcin ko kuma ce rashin wato ƙarfafa batun ƙara salati a tahiyyar farko, amma a tahiyyar ƙarshe wannan babu shakka abu ne wanda yake mustahabbi, wasu ma suna ganin wajibi ne. Sahabbai da dama sun rawaito salati ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam, wannan banda tabi'ai, banda hadisai marasi, banda hadisan da suke na tabi'ai da wanda suke na atba'u tabi'ina. Sahabbai kawai ko Ibn Qayyim a cikin littafin sa Jala'ul Afham ya zana ya faɗi sahabbai 41 wanda ya ce sun rawaito salati na Annabi sallallahu alaihi wa sallam daga wajensu, wasu ma suna cewa wato adadin ya fi haka. Ibn Hajar al-Asqalani a cikin Fathul Bari ya ambaci wato kimanin sahabbai 47, duk da cewa wasu daga cikin sahabban isnadin bai inganta zuwa gare su ba, amma dai wannan yana nuna abinda aka rawaito marfu'i zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam na salati gare shi wani abu ne wanda yake yana da yawa kwarai da gaske. A nan ya zaɓi ruwaya guda biyu, ruwayar Ka'ab ibn Ujra da kuma hadisin Abu Humayd As-Sa'idi Al-Munzir ibn Sa'd ibn Munzir, ya kawo waɗannan hadisai guda biyu kasancewar suna daga cikin hadisan da malamai suke ittifaki a kansu, suna cikin hadisan da Bukhari da Muslim da sauran malamai suka yi ittifaki akan fitar da su. Da farko ya kawo hadisin Ka'ab ibn Ujra, ya kawo hadisin Ka'ab ibn Ujra da yana cikin sahihaini, yana cikin sunan, yana cikin as-sunan, kamar yadda muka ji karatunsa yana cewa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid, Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wannan hadisi kamar da muka ce Imam al-Bukhari ya fitar da shi a wurare daban-daban, ya fitar da shi a Kitabul Anbiya ya fitar da shi a kitabud da'awat, ya fitar da shi a kitabut tafsir. Imam an-Nasa'i shi ba ya fitar da wannan hadisi, ya fitar da wannan hadisi. Sannan Abu Dawud ya fitar da shi, Tirmidhi, Ibn Majah duk sun fitar da wannan hadisi. Sun fitar da shi ta hanyar Abdurrahman ibn Abi Layla. Abdurrahman ibn Abi Layla yake cewa Ka'ab ibn Ujra ya hadu da ni, sai ya ce da ni, ala uhdi laka hadiyatan sami'tuha min an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, bada baka wata kyautar da naji daga annabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ba. Sai Abdurrahman sai ya ce da shi, bala fa ahdi hali, imana ka bani, ina so yi min kyauta da abin da ka ji. Sai ya ce da shi, mun tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama, muka ce da shi, ya rasulullahi, kaifa salatu alaikum ahlul bait, ya za a yi muku salati, ya ku ahlul bait, ya za a yi muku salati. Fa inna allaha qad allamana kaifa nusalli alaikum, domin kaifa nusallimu alaikum, Allah ya koya mana ya za mu muku sallama, mun san ya za mu ku sallama, to amma ya za mu yi salati. To shi ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, qulu allahumma salli ala muhammadin, har zuwa karshen abinda muka karanta. Wannan shi ne lafazin da Imam Bukhari ya fitar da wannan hadisi, ɗaya daga cikin wuraren da muka ambata, kuma shi ne lafazin da Muslim ya fitar da wannan hadisi da shi. Za mu ga lafazi ne kusan babu abinda ya rage, kusan duk abinda ake so a faɗa an faɗa a ciki. Wato an faɗi Ibrahim, an faɗi Muhammad, Ali Muhammad, an faɗi Ibrahim da Ali Ibrahim. Sannan an ce innaka hamidun majid, sannan an ce Allahumma barik ala Muhammadin wa ala Ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim innaka hamidun majid. An haɗa Ali Muhammad wa Ali Muhammad, an haɗa Ibrahim wa Ali Ibrahim duka a cikin salatin. To wannan shine lafazin da yake kammalalle da sigarsa cikakkiya a wannan riwaya ta Ka'ab ibn Ujra, kuma ta zo cikin Sahih Bukhari da wannan lafazin, ta zo cikin Sunan Nasa'i, ta zo cikin ma wasu guraren wasu littafan daban, amma da cikin mashhuran littafai waɗannan littafan biyu sun ruwaito. Kaga wannan yana raddi ga maganar Ibn Qayyim, gabaninsa malaminsa Ibn Taymiyyah rahimahullah suna ganin cewa babu wani guri da aka hada Ibrahim da Ali Ibrahim gaba daya, ko da ya faɗi Ibrahim ba faɗi Ali Ibrahim, ko ya faɗi Ali Ibrahim ba faɗi Ibrahim ba. Suka ce duk inda salatin Ibrahimiyya ta zo, za ka samu an faɗi wannan ne ba wannan, ko an faɗi wannan ba wancan. Wato ko da ya faɗi Ibrahim ba Ali Ibrahim, ko Ali Ibrahim ba Ibrahim, amma suka ce babu inda suka zo a haɗe a cikin sigogin da suka zo na wannan hadisi a littattafai waɗanda suke mashhurai. To akwai zuhuri, sun yi zuhuri don akwai wannan a cikin Sahih Bukhari, don wannan lafazin a haɗe ya zo a cikin Sahih Bukhari a wanda ɗaya daga cikin guraren da ya fitar da hadisin, tunda ba guri ɗaya ya fitar da hadisin ba, kitabun da'awa, kitabun anbiya, wani a cikin kitabun anbiya ne, shi kitabun anbiya ya kawo shi da wannan siga. Saboda haka sun yi zuhuri daga wannan, shi yasa sai suka faɗa abin da suka faɗa. Abin nan ya musu gyara Ibn Hajar al-Asqalani, gabaninsa wasu malamai sun yi irin wannan gyara ɗin, har zuwa na ƙarshen su shine Sheikh Nasiruddin al-Albani a cikin Sifatu Salatin Nabi ya yi wannan ta'akkubi, ya musu wannan gyara. To haka abin ya zo a haɗe Ali Ibrahim, Ibrahim wa Ali Ibrahim ya zo a cikin Sahih Bukhari ba kamar yadda suka faɗa ba. Lafazin Muslim ya rawaito shi, amma lafazinsa da shi da Nasa'i a cikin wata riwaya, cewa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka hamidun majid, Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Haka yazo a cikin Sahih Muslim, haka yazo a ɗaya daga cikin guraren da Imam Nasa'i ya fitar da hadisin a cikin littafin sa As-Sunan. Abu Dawud shi kuma lafazin sa, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وده شيء لفظ أبو داود لفظ ابن ماجه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وده شيء لفظ ابن ماجه أشكال سنة تنسى ترمذي kusan daidai lafazin sa daidai yake da Ibn Majah sai dai shi cewa al-mubarak maimakon Allahumma barik sai mubarak ala Muhammadin wa ali Muhammad lafazin lafazi daga cikin lafazin da Nasa'i ya rawaito hadisin akwai Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wannan sigar ita ce ta lafazin Nasa'i. Wasu daga cikin malamai sukan sanya waɗannan a matsayin sigogi daban-daban a ce ko kace kaza ko kace kaza ko kace kaza wanda kuma hadisi ɗaya ne bai kamata ya zama siga daban-daban ba. Anan ikhtilaf ne da daruwa wajen haddace lafazin, wasu sun kawo su cikakke a wani gurin kuma wasu sun rage, to kamata a haɗa alfasun guri guda don su ba da surar yadda hadisin yake. Don hadisin mutum guda ne. Ka'ab ibn Ujra shi yace yayi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya ya zan maka salati koya masa, to wanda suka rawaito hadisin su rawaito shi, wani ya rawaito shi da alfas din sa cikakku, wani kuma ya rage lafazi ɗaya ko lafazi biyu, to kaga anan ba za ka sanya wanda ya rage a matsayin wata siga ce mai zaman kanta ba kamar yadda wasu suka yi sai a ce ko kace kaza ko kace kaza ko kace kaza a hadisi ɗaya. Idan wani hadisi ne sabo ya zo da wani sahabi daban, to sai ka sa shi da mai zama siga ce mai zama kanta, kamar yadda a siga ta biyu anan ta zama siga ce mai zama kanta domin hadisin Abu Humayd as-Sa'idi hadisi ne na wani sahabi daban ba wancan ba. Saboda haka wannan siga haɗe su za a yi kamar yadda ya kawo su anan a haɗe wai ɗaya daga cikin ruwayoyin Bukhari da Nasa'i ne, to haka ya kamata ya kasance ba ya zama wani guri ka ce Ali Ibrahim wani guri baka ce ba kuma da siga ɗaya, wannan ba daidai ba ne. Saboda wannan ita ce siga ta farko da ya kawo, kuma shi ne hadisin da yake kamar yadda Ibn Manda yake cewa mujma'un ala sihhatihi, an yi ijma'i babu wani ja akan ingancin hadisin Ka'ab ibn Ujra wajen bayanin salatul Ibrahimiyya. Da hadisi da bishi da hadisin Abu Humayd as-Sa'idi, Abu Humayd as-Sa'idi al-Munzir ibn Sa'd ibn al-Munzir radiyallahu ta'ala anhu, wanda yana nan shi ma a cikin Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Nasa'i da Ibn Majah cikin manyan mashahuran littattafai ummahatul kutub as-sitta, wadannan sun rawaito hadisin Abu Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Ibn Majah, daga Amr ibn Sulaym az-Zuraqi shi kuma daga Abu Humayd as-Sa'idi. Wannan lafazin da ya ambata a nan lafazin Muslim ne da Abu Dawud da Nasa'i. Wannan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa zurriyyati kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wannan lafazin Ibn Majah lafazin Muslim ne da Abu Dawud da Nasa'i. Duka waɗannan salatai guda biyu za mu ga sun kunshi salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam tare da tashbihin ko kuma roƙon salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam irin yadda Allah ta'ala ya yi salati ga Ibrahim da iyalan gidan Ibrahim. Na farko ya ce Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah ka yi salati ga Muhammad wa ala ali Muhammad da iyalan gidan Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kamar yadda ka yi salati ga Ibrahim da iyalan gidan Ibrahim. Innaka Hamidum Majid, domin kai ne shayabo kuma kai ne mai girma. Allahumma barik ala Muhammad, ya Allah kai albarka ga Muhammad wa ala ali Muhammad da kuma iyalan Muhammad kama barakta ala Ibrahim, kamar da kai albarka ga Ibrahim wa ala ali Ibrahim da iyalan gidan Ibrahim. Innaka Hamidum Majid, lalle kai ne shayabo kuma wanda yake mai girma. Wanda ci sigar farko, siga ta biyu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa zurriyyati, ya Allah kai salati ga Muhammad da iyalan gidansa da wa ala azwajihi da matarsa da zurriyarsa. kama sallaita ala ali ibrahim ka bayyana kai salati ga iyalan gidan ibrahim wa barik ala muhammad kai albarka ga muhammad wa ala azwajihi da iyalan da matarsa wa zurriyati da zurriyarsa kama barakta ala ali ibrahim ka bayyana kai albarka ga iyalan ibrahim innaka hamidum majid kai ne lalle kai ne shayabu kuma wanda yake mai girma wanda ita ce sigar wannan shine ma'anarta Allahumma salli ala Muhammad ya Allah Allahumma ba'anasa ya Allah ya Allah salli ala Muhammad kai salati ga Muhammad wa ali wa ala ali Muhammad da iyalan gidan Muhammad salati tana da ma'ana guda biyu sarki tana zuwa da ma'ana addu'a da sa albarka tana zuwa kuma da ma'ana ibada ma'anar addu'a da sa albarka kamar inda Allah ta'ala yake cewa khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم فكربو zakka daga wajensu daga dukiyoyinsu zaka tsarkake su da wannan zakka sannan wasalli alaihim kai musu salati wasalli alaihim kai musu salati ma'ana kai musu addu'a sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbu zakka sai Allahumma salli ala fulan to Allah kai albarka ga wani haka nan hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa idza du'iya ahadukum ila at-ta'ami falyujib in kana sa'iman falyusalli idan aka kira ɗayan ku walima ko aka kira shi cin abinci abokinsa ko ran uwansa ya shirya abinci yake yi ce shi to ya ansa in yana azumi falyusalli to menene falyusalli malamin suka ce falyusalli ya yi masa addu'a ya sa masa albarka ya nema masa albarka shine ma'anar falyusalli ay falyad'u walyubarrik dan da neman masa albarka wasu ga ce falyusalli ya tashi nafila biyu amma wannan bai ne abinda ake nufi falyusalli falyad'u yana zuwa salati bi ma'anar ibada salatin Allah ga annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai salatin da yake salatin Allah ta'ala akwai biyu ne akwai salatin da yake amma ne ga kowa da kowa ne kamar da Allah ya ce huwa alladhi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur shine wanda yake muku salati wannan salati ne na kowa da kowa duk mu'minai Allah yana musu wannan salati kuma shine aka fassara salati liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur fitar da ku daga duhu daga dufai zuwa ga haske akwai salatin Allah ta'ala khasa salati na musamman wanda yake wa annabawansa musamman ma annabin karshe sallallahu alaihi wa sallam wannan ita shi salati ne wanda yake na musamman sai shi yasa Allah ta'ala da jinna Allah wa mala'ikatu yusalluna ala annabi wannan salati ne na musamman ba shine salatin da Allah ta'ala ya fada ba a fadar sahu da yusalli alaikum wannan salatin gamamme ne na kowa da kowa amma salatin da yake wa annabi sallallahu alaihi wa sallam salati ne wanda yake na musamman to menene salatin Allah ga annabi sallallahu alaihi wasallam wasu suka ce ana nufin rahama salatul lahi ana nufin rahmatuhu ana nufin rahamarsa wasu kuma suka ce a ana nufin as-sana'u wa sana'ullahi wa ta'zimuhu iyya wa takrimuhu wa rafu shani Allah ta'ala ya girmama annabi sallallahu alaihi wasallam ya yabe shi ya dauka al'amuransa shine ma'anar salatin da Allah yake wa annabi sallallahu alaihi wasallam yabansa da girmama shi ɗaukaka lamarinsa ba magana ce ta rahama rahama wani ɓangare ne daga cikin ma'anonin da salati zai kusa amma ba wai shi ne ma'anar salati ba ce sallallahu alaihi ba ana nahun rahimahullahu ba ɗaya suke ba wa in kana ar-rahma juz'an min ma'anis salah amma ba wai ita ce salatin ba domin ubangiji ta'ala ya haɗa su guri guda ya faɗi rahama ya faɗi salati alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma hada shi rahmat da ban salati ne ulaika alaihim min rabbihim salawatun wa rahma wadannan suna da salatai daga ubangijin su sai ce kuma wa rahma kaga ya nuna rahama din nan ita wani abu ne daban salati kuma wani abu ne daban kuma kaga ba za ka dauki gurin da za ake salati ba kace Allahumma sallallahu alaihi wa sallam salli ala muhammadin kace Allahumma arham muhammadan wannan ba shine salati ba wasu ma daga cikin malamai suna gaba da dabi kai kace rahimallahu muhammadan domin kalmar rahama rahimallahu kamar ana fadar ta ne ga wani wanda yake da wata tawaya ake fatan Allah ya masa rahama ya fi masa duk da cewa dai wannan ba shine muradi ba zai iya zuwa da kaiwa annabi rahama din, amma dai ba a san cewa ana sanya salati a gurbin rahama. Shi yasa Imam Bukhari da ya tashi kawo fassara salatin Allah ga annabi sallallahu alaihi wasallam, sai kawo abinda Abu Aliya daga cikin magabata na kwarai tabi'ai ya faɗa. Imam Bukhari ya kawo shi a cikin sahihinsa, inda yake cewa salatullahi sana'uhu wa ta'zimuhu, salatin Allah shine yabo da yake yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam, yake yabansa ita faɗan matsayinsa da kyawawan halayensa da kuma girmama shi da bashi girma da kuma ɗaukaka lamarinsa. Haka Abu Aliya ya fassara salatin Allah ga annabi sallallahu alaihi wa sallam, kuma wannan shi ne abinda malamai suka karfafa, kamar Ibn Qayyim cikin Jala'ul Afham fi salati ala khairil anam, a ciki abinda ya karfafa kenan. Haka nan Ibn Hajar cikin Fathul Bari shi ma ya rinjayar da wannan magana ta cewa as-salatin Allah ana nufin salatin Allah ga annabi sallallahu alaihi wasallam, ana nufin sana'uhu alaihi wa ta'zimuhu, ana nufin girmama shi da kuma yabansa. Wannan shine abinda Ibn Hajar ya abinda ya goyi baya. Ibn Qayyim a cikin Jala'ul Afham ya mayar da wacce magana ta farko, ya mata raddi kusan ta fuskoki 15, cewa ba wai rahama ake nufi ba. Allahumma salli ala Muhammadin, ya Allah kai salati ga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala ali Muhammadin, da alayen Muhammad. Suwaye alayi? Wasu da ce al'alu min al-ahl, ahl ne shine ya zama al, ya kuma akai tasilin hamza din ta zama al, saboda haka da al da ahl da abu ɗaya ne. Wasu ka ce a'a, al ba daga ahl bane, daga ala ne ya ulu, asalinsa daga awl ne, da ala ya ulu idza raja, wato kalmar al daga ala ne. Ala da larabci tana nufin raja, tana nufin ya koma, saboda su iyalan mutum yarji'una ilayhi wa yudafuna ilayhi, duk al'amuran suna koma gare shi, an tashi jingina su zuwa gare shi ake jingina su. Saboda haka ake ce musu alu fulan, ma'ana waɗanda komai nasu yana komawa ga wannan wanda aka ambata din, amma ba kalmar ahl ba. Suka ce kuma sannan kalmar ahl an fi kawo ta a gurin a mahallin girmamawa, alu fulan da a kawo ta a mahallin kaskanci, da za a kawo ta a mahallin girmamawa. Sannan al-iyala ana nufin al-siyasa, domin shugaba shi ke gudanar da sha'anin gidansa. Za ka yi amfani da kalmar iyala, wato a siyasa, lianna rabbal baiti yasusu ahlahu. To haka wasu malamai suke ganin al din nan daga ala ne ya ulu, ba daga al-ahl ba ne. Al-ahl a'ammu wal-ala khassu. To aka ce alu Muhammad, iyalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, su ake nufi. To magana, akwai maganganu wajen guda uku ko hudu akan tantance iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam su ake nufi. Sai waɗanda aka haramta musu cin sadaka, ko kuma ana nufin banu Hashim khassa, ko kuma ana nufin matansa da zuriyarsa da ƴaƴansa, ko kuma ana nufin masu tsoron Allah cikin al'ummarsa, ko kuma ana nufin atba'u mabiyansa. Duk wannan an faɗa wajen tafsirin al, amma magana wacce take mai inganci shine alun nabi sallallahu alaihi wasallam su ne waɗanda cin sadaka ta haramta a kansu, wanda haramun ne a kansu su ci sadaka, sai dai su haƙura da abinda Allah ta'ala ya kasa ya basu daga khumusi magna ko alfai. In an ciyo ganima ko an samu fai'i, to fai'in nan za a raba shi biyar, kashi hudu ko kashi hudu a rabawa waɗanda suke da haƙƙi a ciki cikin al'ummar musulmi. In ganima ne waɗanda suka je yaƙi, a basu kashi hudu, kashi ɗaya kuma wannan khumus ɗin shi kuma a raba shi biyar. kashi na kashi ɗaya cikin biyar shi kuma a raba shi biya, wanda kuma cikin biyar ɗin nan kashi guda na dangin annabi ne sallallahu alaihi wa sallam iyalan gidansa. Wa'alamu anna ma ghanimtum min shay'in fa inna lillahi khumsahu wa lirrasul wa lidhil qurba wa liyatama wal masakin. Wadannan su ne kaso guda biyar wadanda za a ɗauka cikin walizil qurba ɗin su ne iyalan annabi sallallahu alaihi wa sallam, saboda haka suna da khumsu khumsil maghnam, wato ɗaya kashi ɗaya bisa ɗaya bisa biyar daga cikin abin da aka samu. Amma sadaka wato zakka da sadaka duk wannan haramun ne su ci, saboda ausakun nasi su kuma Allah ta'ala ya tsarkake su. Innama yuridullahu liyudhhiba ankum ar-rijsa ahlal bayti wa yutahhirakum tathhira. Allah ya nufin tsarkake su, don haka kaga wannan yana da cikin tsarkakewar da tsarkake su hatta daga cin abin da yake ausakun nas datti na mutane, wanda yake ci sadaka. To wasu ce su ne Banu Hashim Bani Muttalib da matarsa, wato waɗannan su ne Banu Hashim Bani Muttalib da matarsa. Dalilai da yawa sun nuna haka cewa matansa ma suna ciki. Banu Hashim Bani Muttalib na rubuce cewa nahnu wa Banu Muttalib wa Banu Muttalib shay'un wahid, nabi ya ce mu da Banu Muttalib abu ɗaya ne, haka annabi ya daidaita su. To waɗannan haramun ne su ci zakka. Daga cikin dalilan da suke nuna wannan akwai shi wannan hadisi kansa, shi wannan hadisi kansa a hadisin, in ka ɗauki hadisin Ka'ab ibn Ujra ka haɗa shi da hadisin Abu Humayd, zai fassara maka cewa matan annabi sallallahu alaihi wasallam da zuriyarsa da suna cikin alinsa, domin a can ya ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. A hadisin abinnan a hadisin Abu Humayd sai ya ce wa ala azwajihi wa zurriyatihi, kaga anan kamar ya fassara maka ali Muhammad da yazo a cikin hadisin Ka'ab ibn Ujra, matansa da ƴaƴansa wato zuriyarsa, waɗannan suna cikin ali, ba wai su kadai ne ali ba. Kamar yadda muka ce dukkan wanda ya fito da gidan Banu Hashim musulmi mumini ali ne, wanda ya fito da gidan Banu Hashim haka nan wanda ya fito da gidan Banu Muttalib shi ma ali ne. Saboda kaga akwai ali Ja'far, ali Aqil, ali Ali, ali Abbas, waɗanda duk suna cikin alayen annabi sallallahu alaihi wa sallam. To wannan hadisin yana nuna haka, hadisin wannan da muka karanta in ka haɗa shi da hadisin da yake baya ya fassara maka ali Muhammad su ne azwaji wa zurriyatihi, waɗannan da suna ciki. Don haka ga wanda za su fitar da mata annabi sallallahu alaihi wa sallam ba su da dalilin da za su riƙe, wannan yana musu martani. Sannan akwai hadisin Abu Huraira shi ma yana cikin sahih Bukhari, lokacin da aka kawo sadaka gidan annabi sallallahu alaihi wa sallam, dabinan sadaka sai ya zama na Al-Hasan wal-Husayn suna ta wasa da wannan dabinan, sai ɗaya daga cikin su ya ɗau dabinan zai kai baki, sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kwabe dabinan yake cewa amma alimta anna ala Muhammadin la ya'kuluna sadaka, baka san cewa iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wa sallam ba sa cin sadaka. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana shi ya ci wannan dabinan. Kaga ya nuna kenan ali Muhammad su ne waɗanda ba sa ci sadaka, wanda ciki akwai ƴaƴansa. Akwai hadisin Zaid ibn Arqam wanda yana cikin Sahih Muslim, hadisin Zaid ibn Arqam wanda ya faɗi hudubar annabi sallallahu alaihi wasallam a Gadir Khum, wanda ciki yake cewa uzakkirukum ahli baiti, ina tunatar da ku haƙƙin iyalan gidana, har wani ya tambaye shi abin nan, ya tambayi wato Sabira ibn Husayn ya tambayi Zaid ibn Arqam cewa matan annabi suna ba sa cikin iyalansa, ya ce suna cikin iyalansa amma ana nufin waɗanda aka haramta wa sadaka, aka haramta wa su ci sadaka, hum ali Aqil wa ali Ali wa ali Abbas wa ali Ja'far, ya ce hum anisa'uhu laysu min ahli baiti hum min ahli baiti walakin hum man harumat alayhim as-sadaqa wa hum alu ali alu aqil wa alu ali wa alu abbas wa alu ja'far, shi wadannan su ake nufi. Wato shi a fahimtar Zaid ibn Arqam yana ga kamar mata annabi sallallahu alaihi wasallam ba a haramta musu cin sadaka ba, wanda kuma wannan ba shine mafi ba shine mai zance wanda yake ingantacce ba, zance ingantacce su ma suna ciki domin dalilan da za su zo nan gaba. Su suna ciki bil tabi'iyya ne, ba bil asala ba, watakila shi yasa shi Zaid ibn Arqam bai sa su cikin wanda aka haramta zakka ba, dan su sun zama alin sai inda suka zama matansa, da a ce ba su zama matansa ba to ba su zama alin sa ba, sabanin wadancan su bil asala su tunda dai sun fito da gidan Banu Hashim kawai suna ciki, amma matar da bai aure ta ba to ba za a lissafa ta ta ba a cikin Ali Muhammad din ba a cikin gidan Banu Hashim take ba, bata zama Ali Muhammad ba sai ta zama matarsa. An fahimta wannan shine bambanci tsakanin waɗannan, shi yasa mawali wato balarrun bayi bayin da aka yanta da Banu Hashim suka yanta ko Banu Abbas suka yi abin nan ko Banu Hashim ko Banu Abdul Muttalib suka yanta, waɗannan su ma haramun ne su ci sadaka saboda sun samu wannan wato wannan darajar ta yi nasu a cikinsu, da za sun taɓa zama bayansu yanzu an yanta su, akwai wala'i tsakaninsu. Amma bayan da matan annabi suka yanta wanda za su iya cin sadaka saboda su kansu matan annabi sallallahu alaihi wasallam sun samu su wannan na san alil baiti din ya same su ne saboda su ciyo su matan annabi, waɗannan kuma bayan da za su yanta far'in su ne, kaga wancan far'ul asli ne su bayan Bani Hashim wannan far'ul asli ne, amma bayan mata annabi sallallahu alaihi wasallam far'ul fari ne, don haka abin da san yayi rauni saka su za su ci sadaka saboda kamar annabi sallallahu alaihi wa sallam suna suna ciki, annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda cikin hadisin Aisha da yana cikin sahihain annabi yake cewa yana cewa lokacin da Fatima radiyallahu ta'ala anha taje neman gadan ta daga Abu Bakar radiyallahu anhu, annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar yace da ita, annabi sallallahu alaihi wasallam yace la nu rasuma tarakna sadaqa inna ma yaqulu alu muhammad min hadha al mal, yace da ita bazan baki ba saboda manzo sallallahu alaihi wa sallam yace mu annabawa a gadan abinda duk muka bari sadaka ce ga al'umma duka ba za a gaje shi ba, sai yace da ita inna ma yaqulu alu muhammad min hadha al mal yaqsud mal al fai ko mal al ganima shi ne kuma sulhun wasi, ya ce ai iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam su ana ba su abinda za su ci ne daga wannan dukiyar ta ganima, kuma sulhun wasi din da Allah ya ce a alamu annan maganin tun shi fa annallahi kuma sahu, to a cikin wannan kuma sun za a ba su ɗaya bisa biyar ce wannan shi ne kaza anan a ce inna ma yaqulu alu muhammad, kaza ya nuna kenan su ba a wato su daban suke su nuna waɗanda suke cin kuma sulhun wasi. Hakana akwai hadisin Muslim lokacin da Rabi'a ibn al-Harith ya ce wa Al-Fadl ibn al-Abbas da suna cikin dubban Banu Hashim, ya ce da shi tashi mu je annabi sallallahu alaihi wasallam mu ma ya ba mu zakka kamar yadda yake ba kowa, to lokacin da ya ji sai ne shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna hadhihi sadaqa inna ma hiya awsaqun nas wa innaha la tahillu li muhammadin wa ali muhammad, yace da su kun ga wannan zakkar datti ne da mutane bata halatta ga muhammad sallallahu alaihi wasallam, to gare shi shi yace ba wa ali muhammad da iyalan muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaga wannan nuna su ali muhammad su ne wadanda aka haramta musu ci sadaka. Akwai riwayar Aisha cikin sahih Muslim wanda annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi layyarsa bayan ya yanka abin layyarsa ko zai yanka abin layyarsa ya addu'a sai ce Allahumma taqabbal min Muhammadin wa min ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa min ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin, Allah ka karbi wannan layyar ga Muhammad da iyalan Muhammad, iyalan Muhammad na matansa sun shiga saboda haka layyarsa a madadin matansa gaba daya, kaga shi matan annabi suna cikin alayensa, sannan kuma al'umma saboda za a kirawo ta alayen annabi da wannan mafhum da wannan ma'anar, shi yasa sai ya bambanta sai ya ce wa min ali Muhammad sai ya ce wa min ummati Muhammad, ya rubuta ummati Muhammad ba ita ce ali Muhammad ba kamar yadda suke cewa da al'umma Muhammad ba alayensa ne, wannan magana ce mai rauni kwarai da gaske. hakan akwai hadisin Bukhari da Muslim hadisin Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake addu'a yana cewa Allahumma ij'al rizqa ali Muhammadin quta Allahumma ij'al rizqa ali Muhammadin quta ya Allah ka sanya arzikin iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam shine abincin da aka samu su ci wato ka sa dai ka rufa musu asiri su samu dai abinci wannan ita ce addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi saboda ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance gidansa babu wani abin da ake ajiyewa ya dade in ka ga abin nan sai dai abin da za a ci da an kawo a zara aka kawo wani abu to zai zama abinci ne wanda za a ci a yi amfani da shi shikenan a ka ga wannan addu'ar bata shafi kowa da kowa ba sai wanda yake gidan annabi sallallahu alaihi wasallam kaga nan ali muhammad ana nufin matansa da wanda suke gidansa ai ba duka banu hashim ko banu muttalib suke cikin irin wannan rayuwar ba da yadda babu abinda za su suke zama da shi abinda za su ci kawai gidan annabi ne ai zama haka shi yasa ya zama na wani lokaci sai ai wata biyu ma ba a kunna wuta gidansa ba aisha radiyallahu anha ta kasance hatta bayan sama da zarar an kawo mata abu kokari take ta rarraba ta ba wadanda ya kamata ta ba su kaga wannan addu'ar ali muhammad anan yana nufin matansa kaga ashe a ce matansa ba sa ciki ya saba ma wannan haka nan akwai hadisin aisha shi ma dai kamar wannan ne a cikin sahihaini da take cewa ma shafi'a ali muhammadin min khubzin ma'dum talabata ayyam iyalan muhammad sallallahu alaihi wasallam basu taba cin gurasa da miya su koshi kwana uku ba a jere wato su kwana uku a jere suna samun gurasa da miya to kaga anan ba tana nufin duk banu hashim ba ba duka banu hashim take nufi ba ba duka banu muttalib take nufi ba tana nufin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam matan annabi sallallahu alaihi wasallam kaga shi mata annabi sallallahu alaihi wasallam su ma suna cikin alayansa tana ma shabi'a ali muhammadin min khubzin ma'dumin salata ayyam tana ga ayat da take cikin suratul ahzab da ta fito da abun karara cewa matan annabi sallallahu alaihi wasallam su ma suna cikin alayansa yani sa annabi man ya'ti min kunna bi fahishati mubayyinatin yudha'af laha al'adhabu dha'fayn wa kana dhalika 'ala allahi yasira wa man yaqnut min kunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا أبو بنجيجي يا كاو مغنر أهل البيت أسياكم ما تنى النبي صلى الله عليه وسلم دك آية سنة مغنر ما تنى النبي صلى الله عليه وسلم أكفارا دسو ما أكرفي آية دسو واذكرن ما يتلى في بيوتكن ku tuna ku karanta abinda ku tuna abinda ake karantawa a cikin gidajen na ayoyin Allah da hikima gidajen annabi sallallahu alaihi wasallam shine gidajen matarsa dawai da zina da su kulu buyutan nabi daga buyutan nabi gidajen annabi da kowace mace tana da gidanta kaga wannan ayar tana nufin matan annabi sallallahu alaihi wasallam an kawo da mirin ahla an kawo da mirin inna ma yuridullahu liyuzhiba ankum dhamirin maza saboda ahlul baiti ba su tsaya ga matansa su kadai ba anan magana ce ta duka shi yasa sai aka gallaba janibin maza amma ba ana nufin su sun fita ba domin ba zai yiwu a dauko magana a kansu ba a rufe magana da su kuma a ciki a so a kawo ta magana da ba su da alaka da ita ko ta kusa ko ta nisa wannan ba daga cikin fasaha ko kadan wanda ya zargi alqur'ani da irin wannan to yana zargi alqur'ani da baranci ne ko da wani mutum ne wanda bai ba kowa ba yayi irin wannan salo na magana yana cikin magana tuso wata ba ta da alaka ta kusa ko ta nesa da abin da yake magana da shi a kansa to ya ce wannan yayi gwalanci yayi rashin fasaha da rashin hikima alqur'ani ko ba za ka ce akwai irin wannan ba saboda haka wannan aya ita tana tabbatar da cewa iyalan annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma tana annabi sallallahu alaihi wa sallam suna cikin iyalansa ga kuma abinda alqur'ani ya nuna mana kissar annabi ibrahim alaihi salam lokacin da matarsa ta taji bisharar mala'iku fi alidu ana ajuzu hadha ba ni shaykha inna hadha al-amru ajib fala ta'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaykum ahla al-bayt innahu hamidun majid kaga magana ake da ita amma kuma aka ce rahmatullahi wa barakatuhu alaykum aka sigar maza da yawa.